Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun tarayya mai zamanta nan Court Road inda a daidai wannan lokaci aka fito daga shari'an nan wanda wato Muhammad Sani Abasa ya shigar da kara yana karar wato jam'iyyar su ta CDT da hukumar zabe da kuma wasu mutane a dangane da yanda ya yi zargin cewar shine wanda ya samu wato tikitin tsayawa takara a wannan jam'iyyar tasu kuma daga baya aka canza sunansa a daidai wannan lokaci lauyoyin bangarorin shari'ar suna tattaunawa da manema labarai
The matter has now been adjourned to the 14th day of October for the hearing of the substantive matter.
Okay, specifically, where are you before this court?
Eh?
Why are you before this court?
You could recall that on the 25th day of May, primary election took place in Kano and for the PDP. And a winner emerged, and in that case, Alhaji Muhammad Sani Abacha. But unfortunately, for a reason best known to PDP, another person's name was forwarded to INEC, and we cannot keep quiet. So we have to approach the court to determine whether what PDP did was wrong or was right. So the issue now is a subject matter of litigation before the Federal High Court, and I know justice will be done.
Can you mention the list of respondents?
The defendants are INEC, who is the Electoral Empire, the People's Democratic Party, Sadiq Amin Wali, and Alhaji Shehu Shagari. Shehu Shagari was the chairman of the PDP at the time the election was primary election was conducted.
What do you want this court? Your prayer.
We approach the court that our name should be forwarded to INEC, the name of our client, because he came out as the winner of the gubernatorial election, primary election.
Thank you. Abin da faru a yau shine sunana Saidu Muhammad Tudun Wada, ɗaya daga cikin lauyoyin Muhammad Abacha. Abin da faru a yau shine kamar yadda kuka sani a baya mun shigar da ƙara bisa zalunci da aka yi na canza sunan ko kuma musanya sunan Muhammad Abacha daga cikin jadawalin waɗanda suka ci takarar zaɓe a matsayin matakin gwamna na jihar Kano. So a yau mun zo kotu a zama na farko kenan, kuma saboda wasu buƙatu da su waɗanda muke ƙara suka gabatar, dole muka ga akwai buƙatar mu yi nazari, saboda haka kafin kotu su saurari ƙarar, saboda haka sai muka roƙi kotu da ta ba mu dama zuwa zama na gaba domin mu samu mu duba buƙatun da suka gabatar, sannan kuma mu respondin akan abin da suke.
Dalilin me yasa ku zo kotu?
Well, kamar yadda kuka sani, kamar kuma yadda duniya ta sani, a ran 25 ga watan 5 na wannan shekarar an yi primary a nan jihar Kano na jam'iyyar PDP, kuma wanda muke wakilta Alhaji Muhammad Sani Abacha shine ya ci zaɓe, kuma duk duniya ta san haka. Amma kada'an ba zato ba tsammani sai aka cire sunansa, aka musanya sunansa da wani wanda ko zaɓen ma bai je ba, kuma ko kuraɗe bai ci ba. So haka sai muka ga a matsayinmu na waɗanda suka san doka da oda, kuma muke zaman doka da oda, muka ga ba abin da ya fi alfanu ko kuma babu abin da ya fi alheri gare mu da shi wanda muke wakilta illa mu zo gaban alƙali don a duba a yi adalci a tabbatar masa da da'awar da yake da ita.
Yanzu me aka yi a gaban kotu?
Shi ne kamar yadda na faɗa a baya, mun zo kotu don a saurari shari'ar, amma su waɗanda muke ƙara sun gabatar da wasu buƙatu, kuma sun bujuro da wasu abubuwa sababbi wanda a ganin mu akwai buƙatar mu yi musu da martani. Sau haka sai muka roƙi kotu da ta ba mu dama a zama na gaba kafin nan mun gabatar da namu da'awar.
Shi za a dawo
ranar 14 ga watan gobe in Allah ya kai mu.
To a daidai wannan lokaci muna tare da shi lauyan jam'iyyar PDP.
Ana ne sa barista Babalawal Aliyu bayar da kudin da People's Democratic Party PDP.
Okay, tell us what happened in the court today.
Why are you not in the court?
Yes, we are not because it was filed.
Oh, okay. The matter is adjourned to the 14th of October for definite hearing. And on that day, the matter have gone straight into hearing. All the preliminary applications have been taken and granted, and then the case is adjourned to 14th for definite hearing.
Why was the adjournment?
For hearing. For hearing.
For
you, yeah, you know, the matter came up today for mention, not for hearing. This is the first time the matter is coming up. So we adopted all the processes. We have some applications for extension of time, which were moved and granted. And now we a clear date is given for hearing. Sunana Barista Babalo Aliyu, lawyer. Daya daga cikin lawyoyin da muke kare jam'iyyar PDP a wannan shari'a.
Mene ne ya faru a kotu?
Ya, an dai mun zo yau an shigar da danti a roƙoƙi da ake da shi na regularizing process, kuma an daga shari'a zuwa 14 ga watan Oktoba saboda saurari shari'a.
Sauraro lauyan waɗanda aka yi kara kenan aka saurara ni kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun tarayya mai zamanta a unguwar Court Road.